baki kai ka zanto ruwa na koki kullum kandama ake in ban kake kun mu bai dan rana ta yi dole a baki hakimin dala baka mugunta amina ado bayaro
I did it.